Wannan rudani da ya jawo har aka kora shugabanni a kamfanin rarraba wutar lantarki na Abuja ya samo asali ne daga wata takaddama da ta faru har ma'aikatan kamfanin suka shiga wani yajin aiki da gwamnati ta ce abun kunya ne a gare ta idan aka yi la'akari da makudan kudade da aka zuba a fannin wutar lantarki wani abu da ya sa aka rushe hukumar AEDC ta hanyar shirin BPE wato Bureau for Public Enterprises a turanci aka maye gurbinta da wata sabon tawagar ruko da hukumar kula da wutar lantarki ta Najeriya ta kafa kamar yadda shugaban kwamitin kula da bangaren wutar lantarki a majalisar wakilai Magaji Dao Aliyu ya karin haske
akwai kuɗi da aka bawa kamfanonin ba da wutar lantarki discos bashi domin ba sa iya karban kudaden da ya kamata domin su gudanar da ayyukansu to tunda wannan in aka ba su kudin banki zai kwace kudin sai aka so ba ba su wannan ba shekaran jiya waccan sai muka tashi da cewar kungiyar kodago ta masu aikin wutar lantarki za su yi yajin aiki har sun fara kashe tashoshin wuta da ke Abuja da Kogi da wani bangare na Niger wannan yasa hukumar da take sai da kayan gwamnati BPE ta shiga cikin magana da makaka muka kira su me yake faruwa su kawo mana bayani kan cewa yau shekara hudu ba da su kwabo ba na allowance domin wannan kamfanin ba su da kudi abin da ya faru kenan amma babu hannun shugaba Muhammadu Buhari a ciki
shi ma ɗaya cikin ƴaƴan kwamitin Abubakar Yahaya Kusada ya ce wannan batu na gyaran wutar lantarki a ƙasar ya ɗauki tsawon lokaci amma yanzu za a yi wa tuƙa hanci
in banda harkar tsaro to babu wata sassa a ƙasar nan da ta yi cimaɗaɗɗi da rikici irin harkar wutar lantarki to ta zo ta biyu wajen rashin gane ina aka gasa amma duk da haka nan majalisar ƙasa musamman majalisar tarayya muna bincike mu gano shin waya ma akai aka saida wutar lantarki nan so aka saida ma ya akai cinikin ya ake biya kuma wani hali suke ciki yanzu
to sai dai mai fashin baki a al'amuran yau da kullum kuma tsohon muƙaddashin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani yana ganin an daɗe ana bincike a fannin wutar lantarki amma ba a samu mafita ba saboda wasu dalilai
Majalisar tarayya da muke da ita robust stamp ne kawai magana wutar lantarki duk wanda ba aka bada kuɗi ko shara ba a yi ba sun sani sun yi shiru duk abubuwan na almundahana da ake yi sun sani sun yi shiru cin hanci da rashawa da ake yi sun sani sun yi shiru ko me aka kawo wucewa yake yi saboda kada wani dan majalisa ko na tarayya ko na dattawa ya taba tsammanin cewa ƴan Najeriya za su dauke su serious wai akwai waɗanda suke wakiltan hakkin su waɗanda za su kare ƴancin su ƙarya ne babu wani abu ba wani abu majalisa kawai dai a je a ci gaba da cin kare babu baka kuma mun zo wurin bakin tuka-tuka-tuka
abin gida a gani shine yadda binciken zai kasance a majalisar dokokin ƙasar bayan an kwashi shekaru da dama ana kai gwauro ana kai mari akan samar da wadataccen wutar lantarki a ƙasar Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.